sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 12 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake ta ruwan sama kamar da bakin ƙarya da ambaliyar ruwa da kuma iska mai ƙarfi a jihar California da ke Amurka, lamarin da yayi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi, mun kira da wata ƴar Najeriya mazauniyar jihar California zuwa ra'ayi. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamu Mani Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku cikin munkanin labaran jaridu daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan gudun hijiran Myanmar sun makale a Thailand sama da shekara guda suna jira a kyale su domin tafiya zuwa ƙasa ta uku. A cewar wata ƙungiya mai zaman kanta da ke taimakawa yan gudun hijirar, akwai kusan mutane 1,100 da aka amince da su samu matsuguni a Amurka da wasu ƙasashe, amma ba a bar su sun bar Thailand ba. Waɗannan mutane sun samu matsayin yan gudun hijira daga hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Thailand. Suna samun taimako daga hukumar kula da ƙaura ta duniya IOM, wacce ta ajiye 'yan gudun hijira a gidajen wucin gadi har sai an kyale su sun bar ƙasar. Ko da yake bayan fiye da shekara guda, ji nake kamar muna kurkuku, in ji Kalayar, wata 'yar gudun hijira da ta makale a Thailand. Ta amince a sake sunanta da suna ɗaya bisa damuwarta kan tsaro a Thailand. Akalla 'yan jaridar ƙasar Iran 30 ne ke ci gaba da zama a gidan yari sakamakon zanga-zangar da ke da alaka da mutuwar Mahsa Amini, kamar yadda ƙungiyar 'yan jarida ta Tehran ta sanar a jiya Laraba. Iran ta shafa kusan watanni 4 tana fama da zanga-zangar da mutuwar Amini a ranar 16 ga watan Satumba a tsare ta haddasa da shekaru 22 da haihuwa, bayan da jami'an 'yan sandan gyaran hali suka tsare ta bisa zargin keta a ƙa'idojin saka suturan mata. Ƙungiyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa kusan 'yan jarida 70 ne ake tsare da su tun tsakiyar watan Satumba bara. An bayar da belin wasu yayin da ake ci gaba da tsare 'yan jarida 30 da aka tasa ƙeyarsu domin yi musu tambayoyi. Ƙungiyar ta ƙara wallafa jerin sunayen waɗanda ake tsare da su a halin yanzu a shafinta na Telegram. Daga cikin waɗanda ke cikin jerin sunayen akwai 'yan jarida Iran 2, Nilofar Hamedi da Ilahi Muhammadi, waɗanda suka taimaka wajen fallasa lamarin Amini. Wani bam da ya tashi a kusa da ma'aikatar harkokin waje a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan jiya Laraba, ya yi sanadin kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu akalla 40. Khalid Zadran, kakakin 'yan sandan birnin Kabul, ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, ya kuma yi Allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na Afghanistan. Wani asibitin agajin gaggawa da ke ƙasar Italiya a Kabul yana jinyar yawancin waɗanda suka jikkata. Mun karɓi marasa lafiya sama da 40 a asibitin, yana da wuya mu iya sanin adadinsu na ƙarshe. Muna ci gaba da aiki, in ji Stefano Soza, daraktan ƙungiyar agaji na ƙasar.
Ake ta ruwan sama kamar da bakin ƙwariya da ambaliyar ruwa da kuma iska mai ƙarfi a jihar California ta Amurka, lamarin da ya yi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi, mun hira da wata 'yan Najeriya mazauniyar jihar California Zuwair Aliyu, inda ta fara mana bayanin halin da ake ciki.
To a gaskiya zancen da muke yanzu a cikin California ba ƙaramin ruwa muke ta gani ba. Banda ruwa ma muna ta sama ruwa ta kankara, amma a ce a garin da aka saba da ganin irin barna daga irin kosu wuta haka, wutan da ke kama su daji ko girgizan ƙasa, a ce wannan ruwa yayi wannan barna ba garin abu bane ba. So a yanzu da nake miki magana, mun sama akalla dai mutane 17 da aka ce sun rasu daga cikin wannan
rayukansu
da nake sun rasa rayukansu. Kin gani duka wannan ba garaman tashin hankali bane ba a wurin iyali da yawa California amma sai dai mu shiga da addu'a
to ku a yankin ku kuma an samu barna sosai
ko barna ba garaman barna aka samu ba kin ga ko misali a ce daga cikin inda ake tafiyan jirgin sama an samu akalla dai 162 da aka yi cancelling mutane da ya kamata su tafiya daga nan LAX su fita daga gari samu flight su da an yi musu delay dalili kuwa saboda irin an samu rashin wuta
an dakatar da jiragen ko
an dakatar da jiragen wanda haka kuma mun samu ma irin jiragen kasa suma da wayoyin lantarki to shi ma ya kasance ba za a iya yin tafiya da jirgin kasa ba ga kuma bishiyoyi suna ta fitowa daga tushensu suna toshe titi wasu kuma suna ma faduwa akan gidajen mutane bai ci haka ga kuma irin tabo da ke ta abin nan mudslide yana ta jan tabo barna yana jan kasa
to shi dai ba karamin
ba karamin wannan damage bane ba gashi kuma can wuraren Redondo nan da ke cikin Los Angeles mun samu ruwan ya kashi sama tun daga kafa 12 ya shigo cikin gari to shigowa cikin kin ga wanda suke zama daga wannan anguwar Redondo Beach ba mamaki gidajen su da sauran su samu barna sosai a wannan anguwar sai dai mu ce mun gode Allah amma ba garman barna muka gani ba a dai ce dai a garin da aka saba gani ba ina jin
cewa
canjin yanayi ina da shi ne ya jawo wannan saboda ana ta cewa ko ruwan da ke abata ruwa ne ya ci to a yanzu dai gwamnati Allah dai za a iya cewa barnan da ta samu zai kai in an kwatance a cikin daloli miliyan ɗaya irin damage da aka samu amma yanzu ana ƙoƙarin dai nan da nan a samu kaman misali a ce backup ɗin wurin da wutan lantarki samu
da
dakatarwa matsala a dawo da wuta nan da nan ana ta gaggaya ma mutane akan waya wanda ake cewa an ba alert ana sanar da mutane duk wanda suke da niyyar tafiya su dakatar da tafiyar in dai ba ya zama tilas bane ba su kana abin dai da dai na gani kenan ba
to ku a ta yankin ku an dauke muku wutan lantarki
gaskiya mu dai abin da yake mu inda nake da zama gidan mu a saman tudu yake so ba mu samu wannan matsalan ba gaskiya amma yawanci wanda ke daga kasa-kasa suka samu wannan matsalan
to amma gwamnati a yanzu haka dai suna ta kokarin da su gyara wutan lantarki din
to a yanzu dai gaskiya wa'annan anguwoyin ana ta kokarin a cire mutane wanda suka aka
a ceto su
a same su a sa wani irin gidajen taimakawa dai kamar shelter wanda ya kamata a ce kamar a gama gyara musu gida wanda suke da insurance ya taimake su ya gyara amma ina gaya miki ba garamin aiki bane ba saboda ba aikin kwana ɗaya ko biyu bane ba saboda wasu bishiyoyin da muka samu sun yi damage a gidajen mutane
Ita ma malama Helen Bako da ke karamar hukumar Orange County a jihar California ta mana bayani game da halin da suke ciki.
Inda nake zama wato ina Southern California da sauki ko da shike akwai kamar a hanyoyi idan mutum ya fita jiya da na fita zuwa wurin gani likita ya zama mani dole in je a hanya din ruwa duk ya cika hanya motoci na tafiya da hankali domin hanyoyin duk sun cika da ruwa to ya jima ba a yi mana ruwa ba shekaru da dama da suka wuce ba a yi mana ruwa ba to sai gaba daya gashi an kawo mana ruwa ruwan ya zo gaba daya ana ce mana ruwa ba tsayawa saboda haka wurare da dama wayansu gidaje kamar a bayan gida na ma ruwa ya cika bayan gida.
Wani anguwa ce na suke?
Na inda ana kira Chastain a Orange County. Ko da suke mu da sauki amma arewacin California.
Irin su San Francisco ko?
Exactly a wajajen su San Francisco su ne kam an yi musu barna sosai kamar kasa sai ta budu.
Zaftarewan kasa din nan ko?
Akwai wata mace da yarta suna ciki to matan ba ta ganin hanya lokacin da ake ruwa din wurin da dusku sai gaba daya motar ta yazo ya fadi a cikin wannan rami din.
So,
yes, akwai wurare haka da dama a Northern California su San Francisco. Banda San Francisco, akwai wuraren da a California inda itatuwa da gidaje wuta ya kokone. A wayannan wurare din ruwa ya zo ya wanke wurin sai tabo yana daiban tabo zuwa cikin gidaje akwai mutane da dama da aka sa suka fita gidansu domin tabo ya cika gida abin mamaki ne kin san wuta ya riga ya kone itatuwa
kuma
ya share wurin to irin barna da ruwa yake mana kenan a California especially a arewacin California mu dai mun gode mu bangiji da sauki
to da sauki
amma duk da haka dai idan ba zama dole ba mutum ya kamata mutane su
zauna gida to an samu asarar rayuka sosai
akwai mutane dai da suka rasu amma ban san yawancin mutane da suka rasu ba amma ban san
adadin ba ko
mutane da dama ba yes sai ko rashin halakan kamar gidaje da kin san kamar yadda nake faɗi a wayan surare ruwa ya cika su motoci wayansu mutane motocin su ya nisu a cikin ruwa din to an yi asaran dukiya dai ko da shike ruwan ya dan lafe amma suna cewa over the weekend za mu sake samun ruwa mutane suna zama da fargaba
akwai sauran fargaba a gaba to wasu irin
addu'a dai zai zama da sauki
Allah ya tabbatar to wasu irin mataki ne gwamnati take dauka a yanzu haka
to ana dai kokurin taimakon mutane especially wayannan da wuta ya kone wajensu nan to ana kokari a kai musu su akan cika kasa a cikin buhunsu domin a yi kokari a tare ruwa kar ruwa ya wuce ko kuma a tare hanyar tabo kada tabo ya wuce sannan wayanda suna nan a wuraren da an gani in an sake yi ruwa akwai damuwa to akan ba su shawaran su bar wuraren da suke zama gwamnati ta yi kokari ta creating kaman gida inda za su je su zanna lokacin da aka yi ruwa din an samu damuwa wajen lantarki amma a sauran wurare kan mutane da dama sun yi rashin lantarki ana kokari a gani an gyara
kira da nayi kenan da wasu 'yan Najeriya mazaunan jihar California har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya
hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana kasar Uganda matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe Barkewar kwayar cutar nau'in Sudan wanda ya fara a watan Satumbar bara ya yi sanadin mutuwar mutane 55 an bayyana haka ne a wani taro a gundumar Mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar Ebola nau'in Sudan karo na 5 a kasar Uganda Dr. Jane Ruth Aseng ministar lafiya ta Uganda ta ce manyan abubuwa da ke haifar da yaɗa cutar su ne kamuwa da cutar a cikin gida da kuma taruka a wurare masu zaman kansu. Jiya Laraba an cika kwanaki 113 da fara barkewar cutar Ebola da kuma kwanaki 42 da sallamar mutum na ƙarshe da aka tabbatar ya kamu. Kasar ta samu labarin da aka daɗe ana jira.
I now confirm that all transmission chains have been fully interrupted.
Tace yanzu na tabbatar cewa an rufe dukkan hanyoyin yada cutar kuma zan yi amfani da wannan damar wajen shelar cewa an kawo ƙarshen barkewar cutar kuma yanzu Uganda ba ta da cutar Ebola. Gundumar Mubende ta yi rajistar adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da marasa lafiya 64 da mutuwar 29. A farkon wata mai zuwa ne ake sa ran za a fara sake nazarin manufofin Amurka game da kasar China. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani kuduri a ranar Talata na samar da wani kwamiti na musamman kan China da kuri'u 365 masu goyon baya da 65 da ba sa goyon baya. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya zaɓi ɗan majalisa na jam'iyyar Republican Mike Gallagher ya jagoranci aikin kwamitin. Mutane da yawa sun nuna sha'awa na yi magana da shugabannin Republican na majalisa a wannan safiya kuma mutane da yawa sun nuna sha'awarsu na da ƙwarin gwiwar cewa za mu sami kyakkyawan gungun mambobi masu himma da suke da alaka da batutuwan da muke fuskanta a halin yanzu in ji Gallagher a wata hira da sashen Mandarin na BOA. Gallagher ya shaida wa BOA cewa kwamitin na sa ran gudanar da zamansa na farko daga farko zuwa tsakiyar watan Fabrairu kuma ya zai hada da 'yan majalisa daga bangarorin biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan waƙar.
Daure kai wa kanka ta nadi nan uwa kilai domin ranar ƙarshe. Kaka ta duhu kalli gabanka amma kar ka san ya ake na wani duniya hatta labari daga yau ke gobe. Nina lura duniya labari ce abu cikin ta ma labari ne. Ina za mu je dede, ina za ki, ina za ka. Fana lura wata ran kasa zai dawo sanna sanna bada hana aje sai aje an sha fahama me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka kashe wani dan kai kudi ko fasara guda ko mulki na fada dama ai sabo ko ai sabi ai shirka da mun busa ta ta duniya in ka same ta ina zaka shallu ba du mutaba danina yayi mulki ya jini kallu da take mazan fama yayi mulkin ya shuɗe idan daukaka haka ke nema ne wai ina ma gelje san yayi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kun elzagan.
Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun samu bakuncin Stephen Jen, shugaban kungiyar nakasassun Ashanti Region a Ghana, wanda a kashin farko na tantaunawar su da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya koka a game da kyamar da masu bukata ta musamman ke fuskanta daga wasu daidaikun mutane a sauran al'umma. Alhali kasar na daga cikin waɗanda suka yi na'am da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa kan batun ƴancin nakasassu. Wannan na wakana a wani lokacin da kudaden tallafin masu bukata ta musamman suka makale a hannun mahukunta, abinda ke shafar dukkan lamuran rayuwarsu. Za kuma mu tashi daga inda yake bayanin matsalolin shiga motocin haya.
Za ka kira ba su ga SCC, ba su VIP, ba su ga duka, sai an daga ka a shiga daga cikin lorin. In zai ka shiga lupre bande wannan dai za a ji sosai, man ba yarda man sam ka shiga alupre. In Allah ya ma ya yarda ka samu wani kuji ka ce a ban ni ma zan in hawo alupre, kana cikin hulciya ana tambayan ka kaman ya za ka yi ka hawo, don ba ta ne ka ka hawo hulciya, ba wani permission for hulciya. Sai san za ka shiga plane nan ka ja kra, sai dai ka nemi, in kana da kudi ka nemi kudi ka je ka tabbaci private lorin ka ka je ke ma cikin wahala sosai Ghana ga 2006 ga aka yi disability common fund. Yeso ma nan shi ne kudin yazo, kudin na zuwa abin ga local government ministry district assemblies
na fahimta wani asusu ne da za a ringa tallafawa masu fama da nakasa ko
an kawo wannan kuri amma wadanda informal sector be ya saboda wani abu be ya yaje su kuri isam aiki na yin ba amma ya so ya zauna gida ya koyo aiki or yi oni juma kadan ya samu abin da su ma zai ci an aje in kaje a baka kadan ka fara kana aiki ga kadan ana kama ka kana duba inda aikin ka ke fiya amma tun 2006 first batch da yazo na yazo 2010 daga wurin har yau kudin da zuwa ya zo kaman lokaci ma yanzu gama dan ki kaman shekara ma biyar ko shida ke ga zuwa kudin nan bai zuwa da sauri shi in guda yazo yau ya yi kaman wata ma shekara ma bai zuwa ina magana ga tun January 2022 ga yanzu a cikin December ga ya kamata da su hudu ya tunzo amma biyu da yazo na mayazma arrears in last year 2021 ne yazo tankan na 2022 ga mako bai zo ba sai ya bari mutanen na wahala sosai kuma wannan man yazo raba mayazma magana amma abin da mace damu mu sosai ne an ga wanga duka za a raba kudi wanga bai zama abin da ya kamata ayi rally ba ka ga assembly yaje haya tenti yaje haya abin bugan waka cire are mutane kungiya a zo a zauna uyo za a raba kudi ai za a raba abu a ba masu disability aka gama wanga ba shi ne za a yi wanga duka ya fi kudi abin za a yi gani kisa kam ga gani nan kudin da ya zo za a ci ba su nan kankani sauran kankani to an doki duka an yi wannan ni na ce su rali ne
akwai committee da aka kafa wadda take jibintan al'amarin samar ma masu fama da nakasa tallafin kafin gudanar da wato wannan shiri na rarraba wannan tallafi ga waɗanda suke fama da nakasan akwai wasu abubuwan da ake yi a hayo tantuna a tara jama'a duka wato kudaden da aka kawo muku wanda za a raba muku ciki ake doka ana wannan aiki ko ba haka ba
wannan no haka nan
yanzu a matsayin ku na masu fama da nakasa mun san akwai wani ce mako da gwamnati ta bullo da shi na ba ku dama ku karbi kudade agun masu motoci musamman haraji na hanyoyi na tituna wanda ake makira da suna toll levy mun san an goge wannan haraji tun shekara da ya gabata shin wannan al'amari yana tasiri a cikin harkokin ku na yau da kullun yana tasiri kai kai mini bayani kan irin adadin mutane da ya shafa sannan halin da sun kasance kansu a ciki sakamakon wannan al'amari
wannan magana in zamu mun taba wannan magana ya kama wani ina ma kaman wanda ya mutu cikin gidanmu ne saboda da wannan abu ya tanye mutanen mu da yawa so saboda me ba su samu aiki amma wannan ya dai wadansu sun samu industry zauna in Allah ya da wata ya mutu su ma sun samu kadan to ana biyan su amma gaba daya aka zo ga mutu ba wai an ce musu kaman oh ku yi wata uku bayan wata uku kun zauna gida yau da yawa ne ana ga musu kuma kowa ya je gida ya kare amma an ce musu kuma wuri ku zo ku zauna gida amma an ta ba ku kudi kan a samu ku aiki an ba su wata guda wata biyu ya kare shekara ce ga ba wanda ya samu ko dala ba wanda ya samu dala sai yanzu ka taba wannan magana cikin mutanen mu ya kama wani ya rusu ya zama magana da ina damu mutanen mu sosai ya damu ta sosai
masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da karshen wannan tantaunawa yanzu a madadin chairman na nakasassun Ashanti region Stephen Jane da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ni sule mumuni barma da duka abuka yake na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
ko akai da malam sule yanzu kuma lokaci ne da Redwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana
babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da muso masharhin jaridu da kuma labarin da na zatsolo a jaridar shine Dr. Usu Afure Akutu zai bar ofishinsa na ministan aikin gona nan da makonni biyu jaridar ta ce ministan aikin gona Dr. Usu Afure Akutu ya shirya barin ofis nan da makonni biyu ya so mashirye shirye mika wannan matsayi nasa tare da mika wasikar murabusin din sa ga shugaban kasa ba da jimawa kasawa ba jaridar graphic ta shaida cewa a matsayin shirye-shiryen yin murabusin din nasa da nika wasikar duk a ranar talata 10 ga watan janairu shekara 2023 aka yi shi to amma murabusin din ga baki dayansa bayan makonni biyu ne muddin shugaba Nana Dankwakufo Addo ya amshi murabusin din nasa ko kuma in ce ya amince aita kuma jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito matsin tattalin arziki akwai nasara a nan Ghana inji shugaban kasa jaridar tace shugaban Nana Dankwakufo Addo ya karfafa wa diyan Ghana gwiwa in kwanaki kadan da shiga sabuwar shekara ta 2023 jaridar tace kasar Ghana kamar sauran kasashen duniya sun shiga sabuwar shekaran a cikin wani irin hali na matsin tattalin arziki wadda ya jefa tattalin arzikin tarin kasashe a cikin tarihi sai dai shugaban yayi imani duk da wannan matsi na kasar Ghana ke fuskanta akwai nasara da kuma laleka jaridar da Herald wannan labarin na zakulo shugaban kasa ya dauki matsayin agentin wanke mutane tsohon shugaban kasa John Mahama ne ke akalan Akufo Addo a matsayin mai kare ɗan uwansa masu aikin ma'adinai jaridar tace tsohon shugaban kasa John Mahama ya yi kira ga Nana Dankwakufo Addo ya kawo ƙarshen wannan matsayi da ya dauka na matsayin agentin wanke dangi da aka same su da hannu dumu-dumu a cikin harakan wato haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya ya ce wannan hali na shugaban kasan ba zai yi masa alhairi ba sannan ya gargaɗe shi ya kiyaye kamar da abin da yake shugaba Addo Dankwakufo Addo ya dau wannan matsayi ya azawa kansa na zama agentin wanke masu laifi tsohon shugaban kasar da ake jin shine zai tsaya wa jam'iyyar Democratic Congress a zabe na shugaban kasa mai zuwa yayi magana ne akan taron da aka yi inda shugaba Akufo Addo yayin kokarin kare akunta mining ya nuna cewa wannan wani abin fargaba ne da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takaice
dan gudun hijiran Myanmar sun makale a Thailand sama da shekara guda suna jira a kyale su domin tafiya zuwa kasa ta uku a cewar wata kungiya mai zaman kanta da ke taimakawa ƴan gudun hijirar akwai kusan mutane 1,100 da aka amince da su samu matsuguni a Amurka da wasu kasashe amma ba a bar su sun bar Thailand ba waɗannan mutane sun samu matsayin ƴan gudun hijira daga hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Thailand akalla ƴan jaridar kasar Iran 30 ne ke ci gaba da zama a gidan yari sakamakon zanga-zangar da ke da alaka da mutuwar Mahsa Amini kamar yadda kungiyar ƴan jarida ta Tahiran ta sanar a jiya Laraba Iran ta shafa kusan watanni 4 tana fama da zanga-zangar da mutuwar Amini a ranar 16 ga watan Satumba a tsare ta haddasa ya shekaru 22 da haihuwa bayan da jami'an ƴan sandan gyaran hali suka tsare ta bisa zargin keta ka'idojin saka suturar mata wani bam da ya tashi a kusa da ma'aikatar harkokin waje a Kabul babban birnin kasar Afghanistan jiya Laraba ya yi sanadin kashi akalla mutane 5 tare da jikkata wasu akalla 40 Khalid Zadran kakakin ƴan sandan birnin Kabul ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kuma yi Allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na Afghanistan Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kasar Uganda matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe barkewar kwayar cutar nau'in Sudan wanda ya fara a watan Satumbar bara ya yi sanadin mutuwar mutane 55 an bayyana haka ne a wani taro a gundumar Mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar Ebola nau'in Sudan karo na 5 a kasar Uganda
Tuma sauraro annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza al'asa da misali karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatarwa sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya ki Allah ya kara hada mu ma assalamu.